Wani harin jirgin sama akan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue ya halaka rayukan gwamman makiyaya a ƙauyen Rukubi dake jihar Nasarawa. Harin wanda ya auku a daren jiya Talata, bayanai na nuni da cewa jirgin ya zazzago albarusai ne kan wasu makiyaya da suka biya kuɗi don fanso shanunsu da ƴan sintiri da gwamnatin jihar Benue ta sanya don aiwatar da dokar hana kiwo a jihar. Ardon arɗoɗin jihar Nasarawa, Lawal Dono, wanda shine shugaban ƙungiyar Miyetti Allah Kautal Hore a jihar Nasarawa, yace an kashe mutane fiye da 50.
Eh, gashi mun iso wajen kenan, mun samu gaggawa 53, wasu ma kafin mu zo an ce an ga an zanayi da wasu ma ba gan su ko ba, kuma an ce an kashe musu shanukai gaba ɗaya. To shine muka tambaya me yake faruwa, sun ce to wato jirgi ne ya zo, suna ganin wasu suka aikata wannan abu, suna ganin kamar sojoji ne.
To yanzu wani yanayi ake ciki da?
Eh, yanzu haka muna wajen wani jirgi yana yawo a sama. Wanda ba mu iya gane wacce din ne, wanda ya aiki ne, wani daban ne ba mu iya gane. Zo ka muna wajen mutane sai guduwa suke yi. Masu muna wannan abun da gwamnati ne, domin jami'an gwamnati suke kashe mu, suke kashe mu dabbobi. Suna so gwamnati su shigo wannan abun, kamar federal government ba su shigo wannan al'amarin. In ba haka ba za su kashe mu gaba ɗaya su gama da mu.
To sai dai har lokacin da na haɗa wannan rahoto, rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa bata ce komai kan lamarin ba, duk da kira da na yi wa kakakinta DSP Ramhan Nansel. A ɓangaren gwamnati kuwa, mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara kan harkokin makiyaya da manoma, Abubakar Ladan, ya mun ƙarin haske ne kan yadda lamarin ya auku da matakan da gwamnati ke ɗauka.
Sakamakon akwai shanunsun da ake karɓa dama a jihar Benue, duk wanda irin dokan kiwon da shi gwamnatin jihar Benue ya sa in sun shiga kiwo ana kama dabbobi, an kama shanunsu ne sama da shanu 500 an kai jihar Benue, shine suka je sun nemi kuɗi na fansa na wannan shanu 27 million sun je sun karbi wa'innan shanu. Bayan an basu shanun ne, shine aka biyo su da jirgi, aka zo aka sake bombin ɗinsu wajen da suke sauke wannan shanun domin su dawo da su inda suke zama.
Ya zuwa yanzu adadin mutane nawa kuka samu sun rasa ransu?
Maganan da muke da ke yanzu ina na inda waje inda abun ya faru, a yanzu haka mun kirga gawa 27 a nan garin Rukubi. Bayan haka akwai gawarwakin da aka ɗauka, an je an binne mutane 4, wanda akwai kuma wayanda aka ji musu ciwo, wasu an kai su lafiya, a lafiyan kuma an samu wayanda suka rasa rayukansu, akalla mutane 2.
To ya zuwa yanzu wani mataki kuka ɗauka musamman a gwamnatance?
Ita gwamnatin jihar Nasarawa tana iya bakin kokarinta ta ga cewa ta zauna da kowane kabila lafiya, kuma ta magance tsaro a wannan jiha ta mutan Nasarawa, kuma tana kokarin ta dauki mataki daidai gurgudo yanda za a zauna lafiya da kuma wayannan abun da ya faru da su, ganin cewa wato a kwantar musu da hankula a wannan area.
Matsalar tsaro akan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue da yana da tsohon tarihi, kuma ba wannan ne karo na farko da jirgi ke lugudan wuta kan jama'a a yankin ba, domin kuwa ko a shekarar bara jirgi ya halaka mutane da dabbobi da dama a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.